أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، يوم مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكان نغوديا تباتك الله سبحانه وتعالى وندى بامو ونندامة نساكي قسن شوى تاردكو أجكم ونن درسة ما ستارم البركة درسة ونسكشاهي كاون دبيو دكما حنيونين دزاء بي أكيوتة دبيو أجكم ون الديني نامو نمسلنش. Cikin darussa da suka gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahe riya, hakikanin riya da kuma ma'anan shi. Insha Allah darasin mu na yau zai kasance bayani dangane da abin da ya shahe riya a mahangan Al-Qur'ani mai girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka. Insha Allah za mu yi kokari mu ambaci ayoyin Al-Qur'ani moga irin bayanin da Allah subhanahu wata'ala yayi dangane da riya da irin khuturan shi da kasantuwan cewa riya wani abu ne wanda yake baya da wani kima kuma illa ne ga imanin mutum da kuma makoman shi. Da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfana da mu cikin abin da zamu ambata. Ya zo a cikin suratul baqara aya ta 264. Allah subhanahu wata'ala yana bayani dangane da mutanen da suke ciyar da dukiyansu amma kuma da wasu ayyuka wanda suke biyowa bayan wannan ciyarwa din. Inda Allah subhanahu wata'ala yake ce mana ya ayyuhal ladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza kal ladzi yunfiqu malahu ri'a'a an-nas wa la yu'minu billah واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الله سبحانه وتعالى بينا منا cikin wannan aya mai girma. Allah subhanahu wa ta'ala yana kira wanda suka imani da sunan su wanda yake a matsayin masu imani da Allah subhanahu wata'ala wanda suka gaskata da shi kuma suka gaskata da manzanninsa. Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ku wanda ku imani kada ku bata sadakokinku da kuke yi da gori da kuma cutarwa. Wato lokacin da kuke bada sadaka, lokacin da kuke taimakama bayan Allah subhanahu wata'ala, lokacin da kuke ciyarwa a cikin addinin Allah subhanahu wata'ala, kada ya zamanto kun aikata haka bil manni wal aza, kada ya zamanto kun yi shi da gori da kuma cutarwa. Tun ba a san mutum ya zamanto yana yin gori a cikin ciyarwan da yake a cikin infakin da yake, ba a san kun mutum ya zamanto ya cutar da wanda yake ba cutarwa na baki ko na aiki. In har mutum ya aikata haka to kamar ya bata sadakan shi da yake ne, ya bata infakin da yake, ya zamanto kenan wannan ladan nashi ya tai. Shine Allah subhanahu wata'ala misalta da irin wannan aikin, wato mutum da zai ciyar a cikin tafarkin Allah subhanahu wata'ala da gori da kuma cutarwa. Yace kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Idan mutum ya kasance yana aikata riya, yana yi kenan dan mutane su gani, to ba da bambanci da wanda yake ciyar da dukiyarsa kuma yake ma mutane gori. Haka nan ba da bambanci da wanda yake ciyar da dukiyarsa amma kuma yana ma mutane yana cutar da su, yakan gaya musu mangano wanda ba su da dadi wanda zai sababa cutuwansu, ko kuma ya musu gori ya nuna masa shi ya isa ko shi ya yi musu ko ba dan shi ba da ba su samu wani abu ko abin da ya kama da haka. Allah subhanahu wa ta'ala misalta irin wannan aikin da cewa aiki ne wanda yake bata infaki, kuma misalin shi kamar misalin wanda yake ce da dukiyarsa ne saboda riya dan mutane su gani kenan hadafin shi ba Allah subhanahu wataala bane niyyar shi ba Allah subhanahu wataala bane wannan aikin ya saba ma ikhlasi kuma ya saba ma imani shi yasa Allah subhanahu wataala ce wala yu'minu billahi wal yawmil akhir baya imani da Allah haka nan kuma baya imani da ranan karshe wato aikin shi da yayi dama ba yayi bane domin neman ladan Allah subhanahu wataala ba dan yayi bane dan ya zamanto ya samu sakamako mai kyau ranan tashin alkiyama yayi ne dama saboda mutane su gani kuma don mutane su yaba shi ko don su ji su yaba shi saboda haka wannan aikin nashi batacce ne kuma ba karbabbe bane a wurin Allah subhanahu wataala shine Allah subhanahu wataala ya misalta irin wannan aikin wato aikin mutum da zai kasance ya ciyar a cikin tafarki na Allah subhanahu wataala ko kuma ya bada sadaka ga bayin Allah subhanahu wataala amma yayi ne bayan wannan yayi gori ko kuma ya cutar da mutane da bakinsa bayan wannan infakin da yayi ko kuma yana yi saboda mutane su gani ko dan su ji ba don Allah subhanahu wataala ba ba don ya imani da Allah ba haka nan kuma ba don ya imani da ranan karshe ba Allah subhanahu wataala misalta shi da babban dutse wanda adda kai kasa turba sassauka a kansa wato wanda ba ta da yawa sai zamanto shi manomi ya rudu da wannan turba din bai san me a kasa ba yazo ya sanya bazara kuma ya shubka yana jiran ruwa ya sauka wannan bazaran ya fito kuma ya zamanto ya samu albarkatan kasa amma me zai kasancewa bayan ruwa ya sauka masu yawa bayan ruwa sun sauka masu yawa sai zamanto duk wannan kasan da duk wannan bazarar da aka sa dun sun wanku sun shahe sun tai sun bar wannan dutse din ba komai sai wannan dutse mai sulbe lokacin da shi wannan manomin zai zo ya zamanto ya kalla sai ga cewa ba kasa kuma ba abin ba bazara ba abin da ya shubka wannan aikin kenan babban asara kenan mutun yayi asaran abin da ya shubka sannan kun ba batun natija to Allah subhanahu wataala ya misalta waɗanda suke yin aiki saboda mutane su gani ko kuma suke ciyar da dukiyansu bayan wannan su yi gori ko su cutar da mutane ta hanyar bakin su da irin wannan misali wato su ma haka al'amarin su zai kasance ranan tashin alkiyama sun dauka cewa suna nan suna aiki sun dauka cewa suna nan suna kokari sun dauka cewa sun aikata wani aikin alkhairi amma tunda yake niyyar su ba tsarkakken niyya bane sun yi ne don mutane su gani sun cutar da mutane sun yi mutane gori to za su waye gari ba komai ran tashin alkiyama sai ga ba wani abin da za su ba wani sakamako wanda za su iske ranar alkiyama a matsayin sakamakon aiki to misalin su shine Allah subhanahu wataala ya ce famathaluhu kamathali safwanin alayhi turab misalin irin wannan mutum kaman misalin babban dutse ne wanda yake mai sulbi wanda kasa ya lullube shi kasa wanda yake ba mai yawa ba fa asabahu wabilun fatarakahu salda wanda manomi zai zo ya shubka akan shi yana zaton cewa kasa ne lahiyayya da sauransu sai ya zamanto ruwan sama ya sauka ya wanke wannan dutsen gaba daya da abinda adda kone turba da abinda adda kone shubka dun ya wanke shi ya tafi da shi babu abin da ya saura akan wannan dutsen fatarakahu salda sai zamanto ya bar ruwan ya bar wannan dutsen salda da sulbin shi inda yake kaman ba komai akan sa ba kasa ba shubka to Allah subhanahu wataala ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da iko akan ko wani abu akan komai daga cikin abin da suka aikata wallahu la yahdi alqawmal kafirin lalle Allah subhanahu wataala baya shirar da mutane wanda suke kafira kenan wannan yana nuna mana me yana nuna mana idan mutum zai aiki ya zamanto yayi aikin saboda Allah subhanahu wataala idan mutum zai infaki zamanto yayi infaki saboda Allah subhanahu wataala sannan ya kasance bai yi ma wanda yake ba dukiyarsa ba gori saboda idan yayi gori ko kuma ya cutar da shi cutarwa na baki ko na aiki sakamakon wannan infakin da yayi to wannan dukiyar nashi wannan infakin da zai kasance ya bata wannan aikin din sai zamanto wannan infakin da yayi na dukiyar shi baya da wani kima baya da wani karbo a wurin Allah subhanahu wataala misalin shi kuma shine misalin da Allah subhanahu wataala ya buga saboda ka lalle cikin wannan misali da Allah subhanahu wataala ya sawara cikin wannan aya din yana dauke da tarbiyya yana dauke da koyarwa wannan mutum zai iya ganin cewa lalle abin takeici ne zaman to mutum ya zo ya shubka bazara cikin kasa yana ganin cewa yana jiran ruwan sama sai bayan ruwan sama ya sauka ashe abin da ya shubka din nan kawai kan dutse ne sai zaman to dukkanin wannan abin da ya shubka kan wannan dutsen sai zaman to ya tai da ma kasan da adda kuka wannan dutse sai zaman to ya tai babu wani kima dangane da abin da ya shubka babu kuma wani sakamako wanda zai iya samu a ciki ina haka Allah subhanahu wataala ya sawara aikin wanda suke yin aiki ba don Allah subhanahu wataala ba haka nan muna da aya ta biyu wadda ta zo a cikin suratul kahf ita ma wannan ayan tana nuna mana cewa in mutum zai yi aiki zaman to yayi saboda Allah subhanahu wataala musamman mutum da yake yin aiki yana neman Allah subhanahu wataala yana kwadayin Allah subhanahu wataala yana neman ladan Allah subhanahu wataala yana bukatar ya zamanto yayi aiki ne wanda Allah subhanahu wataala ya yarda da shi kuma aiki wanda zai kasance karbabbe a wurin Allah subhanahu wataala ba aiki ba wanda zai kasance abin watsarwa ba aiki ba wanda Allah subhanahu wataala zai wadatu daga barin shi ba shi yasa ma yazo al-misali cikin wannan aya din kamar da muka ambata cikin suratul kahf aya ta 110 inda Allah subhanahu wataala yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada to duk mutun da ya kasance yana neman ladan Allah subhanahu wataala yana kwadayin Allah subhanahu wataala to yayi aiki mai kyau kuma kada ya zamanto yayi shirka da Allah subhanahu wataala kada ya hada botan Allah subhanahu wataala da wani kada yayi aiki saboda wani yayi aiki saboda Allah subhanahu wataala kenan abinda zai ba mutun yarda Allah subhanahu wataala abinda zai ba mutun karbuwa abinda zai sa ya zamanto haduwar mutun da Allah subhanahu wataala ta yi kyau shine aiki mai kyau wanda mutun zai yi saboda Allah subhanahu wataala ba saboda neman duniya ba ba saboda mutane su gani ba ba dan kun mutane su yawa ba saboda haka wannan ayoyin guda biyu suna nuna mana hakikanin muhimmancin infaki saboda Allah subhanahu wataala da kuma ciyarwa saboda Allah subhanahu wataala kuma irin hadarin da adda ko idan ya kasance mutun ya yi aiki ba don Allah subhanahu wataala ba bai da wani kima a wurin Allah subhanahu wataala kuma ba zai karbu ba da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين